Today we celebrate International Youth Day. We need people of all ages, young and old alike, to join forces to build a better world for all.
Muryar babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya, Antonio Guterres kenan, yayin da yake jawabi game da bikin ranar matasa ta duniya ta shekarar 2022. Yace, muna buƙatar mutane na kowane zamani, matasa da manya, su haɗa ƙarfi don gina ingantacciyar duniya ga kowa. Sau da yawa, nuna bambanci domin yawan shekaru, son zuciya, da wariya suna hana wannan muhimmin haɗin gwiwar. Taken ranar matasa na wannan shekarar shine haɗin kai tsakanin jama'a, ƙirƙirar duniya ga dukkan shekaru. Manufar ita ce faɗaɗa saƙon cimma burin ci gaba mai ɗorewa ba tare da barin kowa a baya ba. Hawa kuma za ta wayar da kan jama'a kan wasu abubuwan da ke kawo cikas ga haɗin kan al'umma, musamman bambanci sabili da shekaru waɗanda ke shafar matasa da manya tare da yin illa ga al'umma baki ɗaya. Yawan shekaru ko ƙarancin shekaru ga matasa lamari ne da yake da matuƙar muhimmanci a yau, kamar yadda rahoton hukumar lafiya ta duniya da aka kaddamar a Maris din shekarar 2021 nuna. Hawa kuma matasa suke fuskantar wannan matsalar a bangarori daban-daban na rayuwa. Domin cimma wannan burin, mutane na buƙatar a haɗu a yi aiki tare da fahimtar juna. Sarki ya shiri dake ni, matashin sarki ne na zangon Mehmet dake yankin Accra, ya bayyana wa muryar Amurka cewa shekaru ba su yi tasiri a harkokinsa na sarauta ba.
Dan buga ma misali da fadan mu, muna da Council of Elders wanda mafi yawan su sun wuce shekaru 60 da ɗan kai. Bayan haka kuma ina da fadawa da mafi yawan su kuma matasa ne. Masayi dai na sarki dai mafi yawan lokaci ban hadu da wani committee ko wasu sarakuna da suka nuna min cewa saboda ni matashi ne ba su aiki da ra'ayina ba. Kusan na gani mafi yawan lokaci ban sani ba ko ni experience na ne kawai ba, mafi yawan lokaci sarakunan nan da nake tare da su suna fama su ji ra'ayina kan wasu ababa.
Sai dai Sadat Hamisu Bako, matashin dan siyasa ne a nasa bangaren, yace ga al'adar mu ba a ja da manya, domin haka sai ana tuyo matasa haƙi a wurare daban-daban.
Na farko dai kaga mu culture mu especially mu bakaki baya dai ba mu hanya mu girmama manya ta cikin kowane hali, to yakan zama irin wannan hali sai kaga wato youth an danne su dai, to yakan zama haka. Amma ni gaskiya na face kananan problem din. A cikin ɗaya ne shine wani lokaci da za a gama ni da wani babban program, shi ce da host wani yaro ne shi sa bai zama da ni. Amma from wannan lokaci da muka samu field muka explore, suna ga kamar ashe abin mata san foku za su yi aiki, to kaga inda bin ya soma ke soma bunƙasa kenan. Amma bayan wannan indai har aka baka wannan dama ka samu ka dama kaga kamar o kai kai aiki, to shikenan hanya ya bude kenan, sai kaga inda manyan duka za su je kai ma kana tare da su.
Maryam Muhammad Bawa, matashiyar ƴar jarida, ta nuna irin kalubalen da suke fuskanta yayin da suke gudanar da aikin su na jarida sabili da ƙarancin shekaru.
Eh to gaskiya a matsayina na matashiya kuma ƴar jarida zaka ga su da dama mu matasa ba a ba daman mu shiga mu bada shawarwari ko kuma mu faɗi buƙatunmu da kuma yadda muke so mu ga wato an kawo canji akan tsare-tsare na abubuwa musamman ma wajen aiki. To kuma idan ka ga yadda rayuwa take tafiya, mu matasa mu ne manyan gobe kuma mu muka fi sanin abin da muke buƙata. To amma kuma koda yaushe ana toye mana haƙƙi, ana danne mana wannan damar, ba a bari mu tsoma bakinmu a cikin ire-iren waɗannan abubuwa wanda kuma hakan baya taimakawa ko kaɗan.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ranar 12 ga watan Agusta a matsayin ranar matasa ta duniya a shekarar 1999. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.